Hedkwatar tsaron Najeriya ta ce biyo bayan tattaro bayanan sirri dangane da wani sansanin mayakan Boko Haram a shiyar arewa maso gabashin Najeriya. An tura jiragen yakin kasar waɗanda suka afka musu, wanda hakan ya yi sanadiyar halaka adadi mai yawa na 'yan ta'addan. Navy Commander Abdusalam Sani, jami'in sadarwa ne a hedkwatar sojojin Najeriya.
Garin da ake kira Koloram, wato hukumar sojan saman Najeriya ne suka samu nasarar halaka ƴan ƙungiyar ISWAP da suke wajen ɓangaren gabar tafkin Chadi, inda suke wajen matataransu da suke zama da sauransu. Aka samu bayanai na sirri, kuma Allah ya bada nasara aka samu aka halaka da dama daga cikinsu. Ina tabbatar maka da cewa za a ci gaba da yin haka, kuma in Allah da nan ba da jimawa ba za a samu galaba a kansu.
Bayan dai da wannan jirgin yaƙi ya afkawa mayakan na 'yan ta'adda, an ga waɗanda ba su riga sun mutu ba suna ƙoƙarin arcewa daga wurin, yayin da jirgi na biyu kuma ya fara musu inda ya gama da su baki ɗaya. A wani makamancin farmakin irin wannan a shiyar arewa maso yammacin ƙasar kuwa, sojojin sun halaka 'yan bindiga daɗi masu yawan gaske a jihar Zamfara. Kamar yadda Navy Commander Abdusalam Sani na hedkwatar tsaron Najeriya ke ƙarin bayani.
Sojojin da suke ƙarƙashin rundunar wato Operation Hadarin Daji, tare da haɗin kan jami'an hukumar 'yan sanda ta ƙasa da sojojin ƙasar Nijar, suka samu nasarar halaka 'yan fashi guda 89 a garin gidan Jaja da ke kan hanyar wato garin Zurmi na ƙaramar hukumar Zurmi ta jihar Zamfara. A wannan arsabu da aka yi, an samu kubutar da mutane guda 5, wato mata guda 3 da maza guda 2 a cikinsu. Haka zalika kuma an samu wato kwace makamai da dama, wato akwai bindigogi na kira AK-47 da bindigogi na kirar PKT da harsashe da alburashe da dama. An kuma samu kubutar da shanu guda 322. Haka zalika kuma an samu kwato mashina na hawa, wanda su waɗannan yan fashi suke amfani da su wajen gudanar da ta'asarsu, har guda 44, kuma an kama guda 33 waɗanda ba a iya ɗaukowa wuta a wannan ɓangare. Sannan kuma an samu an clearing wannan wuri inda suke gudanar da wannan ta'asa. Wato hukumar sojan Najeriya ta sama su suka ba da wannan bayanai na sirri, bayan sun yi sawagi sun gano matatar da su waɗannan 'yan fashi da kuma masu satar mutane da shanu suke abinga.
Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.